Wannan taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana. Kamar yadda shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kulle Hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin dadin alhazai daga sassan kasar baki daya. Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana, ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara 2019 da aka yi aikin hajji zuwa yanzu. Saboda haka dole ne a yi musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki.
Like it to be that number of allocations will much more than those who have already registered. So assurance is difficult, but for those who have done so a long time ago, we have insisted that it will be the issue of first come, first serve.
A nan Zikirullahi Kulle Hassan yana cewa shirye-shirye da wuri zai kawo mana sauƙin aikin, domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a bawa ƙasashen da alhazansu za su yi aikin hajjin. Shi kuwa kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan Abdullahi Hardawa ya yi ƙarin haske akan wannan batun.
Sun saudiya saboda wannan annobar da ta zo, hanyoyin samun kuɗin su da kashi biyu ne masu muhimmanci, yi da fici na baki kamar zuwa aikin hajji ko umra da kuma sai da gurbataccen man fetur. To wannan corona da ta zo duka ta ruguza komai da komai, saboda haka ya zama su wajibi su dau matakai da za su tallafa wa tattalin arzikin su. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka dauka shine tsawwala haraji, abinda su ake kira VAT, value added tax, da ba sa biya. Amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi 5%. To da wannan corona ta zo sai suka mai da shi kashi 15%. So wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a sautiya. So abinda da kake sayen sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa. So duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajjin gwanda zai yi tsada.
Yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashen gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana? Tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya Abuja, Muhammad Nasir Ammalan, ga amsar da ya bani.
Tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba, duka jihohi sun tsaida an sauka kuɗaɗen alhazai. Ba an san kudaden alhazai a halin yanzu da muke magana da ke, amma waɗanda suka kawo kudin su tun 2019 da kuma 2020 suna nan akan layi. Kuma dama wannan tsari na Hajj Savings Scheme adashin gata yana bin layi ne, wanda ya fara kawo kudin shi shi zai fara samun dama. So wannan ba matsala bace ban Allah, da saboda ko ina akwai record na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi. To haka duka za a yi in Allah ya yarda, a zabi alhazan da za su samu damar tafiya in Allah ya yarda.
Masarautar Saudiya ta ce abinda kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karbi allurar rigakafin cutar corona. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.